Ziyarar da shugaban Najeriya kai Turkiya ta jawo Najeriya samun kamfanoni 23 da za su zuba jari ga tattalin arzikin kasar ta fuskar lamuran lantarki. Shugaban kamfanin Niger Link da ke hulɗa da kamfanonin ƙetare masu zuba jari a Najeriya, Mrs. Tessa Bagu, ta bayyana haka da nuna kamfanonin za su shigo Najeriya cikin makon nan don ganawa da masu cinikayya da kuma raba hajin lantarki. Kamfanonin da ke wakiltar wasu masana'antun lantarki 7,500 na Turkiya za su zo da hajar wayoyin wuta, kayan lantarki da suka shafi na rarraba wutar. Bugu da ƙari, Bagu ta ce kamfanonin sukan fitar da kayan lantarki a kasuwar duniya duk shekara da sukan kai $10 billion. Ga irin wannan zuba jari, gwamnatin Najeriya na bayyana fita daga fatara da kuma yadda tattalin arzikin Najeriya ke samun tagomashi.
I think it's slow because of course there's a trickle down effect in what happens. Unfortunately the man on the street, which is everybody.
Duba ina ganin tasirin farfaɗuwar na tafiyar hawainiya don talakawan da ke kan titi ke shan dakar kuncin, amma abubuwa sun inganta in an kwatanta da bara daidai wannan lokaci, kuma akwai kyakkyawar fata ga Najeriya, in ji ministan kudin Najeriya Kimiyya Adesho. Mai masana tattalin arziki irin su Yushau Aliyu za su ce ne kan waɗannan kamfanonin.
Ƙasa ce wanda take da harshe biyu, na ɗaya akwai maganar makamai ya shiga maganar tsaro na ƙasa, na biyu kuma harkar wutar lantarki a gabas ta tsakiya yana da muhimmanci waɗannan kamfanonin su shigo ƙasar nan. Da yawa daga cikin abubuwan da ake raba wuta a Najeriya suna fitowa daga irin waɗannan ƙasashe ne. To kuma kamfanonin da duk za su zuba jari daga waɗannan ƙasashe, ƙasashe ne da suke da experience na tagogi sosai wajen zuba jari a yankin gabas ta tsakiya da kuma yankin Turawa. Duk da ƙasar Turkiya tana ta ƙoƙarin ta koma cikin wancan yanki na Turawa, to amma akwai gudunmuwa da za ta bamu saboda wasu al'amura da muka yi iri ɗaya tare da su. Ilimi ai akwai Nigeria Turkish College waɗanda suke cikin ƙasar, an ga kuma yanda suke tafiyar da harkokinsu, yanda kuma suka samu cigaba da kuma yanda suka samu karɓuwa. A waɗannan abubuwa idan aka bar su kamfanonin, ai sai mun ga kamfanonin, amma abin da ni muke hasashe kamfanonin da suka shafi abubuwan da zai shafi cigaban masana'antunmu, kuma waɗannan mutane sun yi nisa sosai a irin waɗannan abubuwa.
In za a tuna, shugaba Buhari ya ziyarci Turkiya don taron ƙungiyar ƙasashe takwas da kuma kira ga Turkiya ta daƙile smogar makamai zuwa Najeriya. An kama makamai da daman gaske da ake odar su daga Turkiya zuwa Najeriya da ake zargin masu tada fitina suka yi odar su. Nasiru Adamu, Malika Madar, Amurka daga Abuja, Najeriya.